sashen Hausa na muryar Amurka ke magana wannan karan akan mitoci 24 41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu a wasu tashoshin radio amfani sarauniya fara'a FM Nomad da Dalol ko kuma tashar VOA Africa zango na 102.5 haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodin yaushe akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu sauraro assalamu alaikum Aisha Mu'azu ce da kuma Madina Dahiru mai shanu daga nan Washington DC muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na dare kuma na karshe a yau in an danyi gaba kadan zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku na kashin kanku lambar da za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ita ce 1202 2055 2655 kada a manta sai an danna alamar kari wato plus kafin a jero lambar amma yanzu sai ku za ku gyara zama domin shan labaran duniya masu sauraro barkanku da warhaka ga labaran duniya Majalisar Dinkin Duniya ta buƙaci dala miliyan 34 domin samar da agaji a cikin watanni hudu masu zuwa don ceto mutum akalla 250 a ƙasar Lesotho waɗanda ke fama da rashin kayan abinci. Lesotho dai wata ƙaramar ƙasa ce marar gaban ruwa wadda ke iyaka da ƙasar Afrika ta Kudu. Mutanen wannan ƙasa waɗanda akasari a karkara suke sun dogara ne kan noma. A duk lokacin da aka daina ruwan sama sai a yi fama da fari. Mai magana da yan hukumar harkokin jin kai James Lark ya ce Majalisar Dinkin Duniya na wannan koken da zummar agaza ma waɗanda ke matukar fama da wannan matsala.
The relief planned in the flash appeal include food and cash assistance, ensuring clean water in priority locations such as health facilities and schools.
Mr. Lark kenan ke cewa za a yi amfani da kudin ne wajen samar da tsabtataccen ruwa a asibitoci da kuma makarantun kasar da kuma rigakafin wasu cututtuka da ke dada barkewa. Ciki har da yara da mata masu juna biyu da kuma mutane masu fama da cutar kanjamau. ‘Yan takarar shugaban ƙasar Amurka bakwai da ke kan gaba a jam’iyyar Democrats sun tafka muhawara da daren jiya Alhamis tare da caccakar shugaba Donald Trump da aka tsige, wanda suka bayyana a matsayin shugaba mafi rashin da'a a tarihin ƙasar. Dukkan ‘yan takarar da ke neman jam’iyyar ta tsaye da su domin fafatawa da Trump a zaben shugaban ƙasa na shekara mai zuwa sun ce suna goyon bayan matakin majalisar wakilai na amincewa da daktarori biyu na zarge-zargen tsige Trump saboda zarginsa da yin amfani da mukaminsa ba bisa ka'ida ba da kuma kawo cikas ga zaman majalisa. Akwai buƙatar mu dawo da martabar ofishin shugaban ƙasa, inji tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden, wanda shi ne ke kan gaba wajen yiwuwar samun ƙuri'un tsayar da shi takara a jam'iyyar ta Democrats. Senata Bernie Sanders shi kuma, wanda shi ne na biyu a bayan Biden a ƙuri'un ra'ayoyin jama'a da dama, ya kira Trump tatattun maƙaryaci, wanda ya ci amanar Amurka. A ƙasar Habasha an ƙaddamar da tauraron ɗan Adam na farko a sararin samaniya a yau dinnan Juma'a daga wata tashar harkokin sama jannati da ke ƙasar China. Hukumomin Habasha da na China dai sun kalli lokacin da ake harba tauraron kai tsaye a wata cibiyar binciken harkokin da suka shafi sararin samaniya wacce ke birnin Addis Ababa. Mataimakin Prime Minister ƙasar da Mike McConnell ya bayyana a wani jawabin da ya yi cewa wannan tamkar farkon bunƙasa fannin fasaha ne ga ƙasarsa. Bayanan da za a samu daga tauraron za su taimaka wa Habashar wajen sanya ido kan albarkatun ƙasar. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ce rashin tsaro da kuma rashin iya kaiwa ga wasu yankunan Jamhuriyar Demokradiyyar Congo su ne manyan matsalolin da ke ƙara kawo cikas ga yunƙurin daƙile cutar Ebola. Alƙaluman da aka samu a baya-bayan nan a ƙasar sun nuna cewa mutum 3,354 ne suka kamu da cutar yayin da mutum 2,218 suka rasa rayukansu sakamakon cutar. Jami'an lafiya dai na ta ƙara damuwa ganin cewa hannun agogo na iya komawa baya game da ci gaban da aka samu wajen dakile cutar ta Ebola a yankunan Kivu ta Arewa da yankin Ituri saboda ci gaba da fada da ake yi tsakanin kungiyoyin mayaka da dama. Hukumar wato ta WHO ta ce an kawar da wannan mugunyar cutar daga yankuna 25 da ke fama da ita a ƙasar. Madina Dahiru mai shani kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu zamu bude taskar rahotannin namu daga Najeriya a jihar Kano, inda sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu ya amince da zama shugaban majalisar sarakunan Kano su biyar bayan da gwamnan jihar Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya nemi ya zama shugaban majalisar. Abokiyar aikinmu Aisha Tusile ta tattauna da kwamishinan labaran jihar Comrade Muhammad Garba wanda ya tabbatar da wannan lamari da ma wasu batutuwa.
Wan kai dade a matsayinka na kwamishinan yada labarai kai ne muka ga ya dace kai wannan bayani akan cece kuce a kafafan yada labarai game da wasika da aka ce an bawa sarkin Kano a matsayin sa na shi zai jagoranci majalisar sarakuna.
Akwai dokar wata rauta ta shekara 2019 wanda mai girma gwamna ya sa mata hannu, kuma wannan doka ta kunshi wato jirgiro masarauci guda hudu ya zama guda biyar. Sannan wannan doka ta kunshi gyare-gyare da za a yi na majalisar sarakuna tare da sauran gyare-gyare wanda zai yi daidai da yadda zamani yake tafiya. Kin san doka ce da aka yi ta dadewa, kuma abubuwa na canjawa. Saboda haka gwamnati ta tsaya ta yi nazari ta duba wannan doka, aka bi ka'idojin da ya kamata a bi, aka kaiwa ita kanta gwamnati ita ta ɗau nauyin kai wannan doka majalisar dokoki da jihar Kano. Majalisa ta duba ita ma ta yi gyare-gyare ta sa halewa gwamna ta ba shi dama, sun ga ta zama doka ta zauna da kanta. Saboda haka a cikin wannan doka akwai majalisar sarakuna da ake da su guda biyar wanda a cikinsu dole a samu shugaba. Dole kuma wannan doka ta nuna cewa kowanne duk wanda aka samu gwamna yana da dama, doka ta ba shi dama ya naɗa ɗaya daga cikin sarakunan nan guda hudu. To alhamdulillahi gwamna ya naɗa sarkin masarautar Kano, sarkin Kano Malam Muhammad Sabi, ya zama da shi ne sarki na farko da zai fara riƙe wannan shugabanci da wannan majalisa. Kuma aka ba shi umarni cewa ya gaggauta kiran taro domin a tattauna a ga yadda masarautun nan za su ci gaba da zama da kansu, kuma ci gaba da ba gwamnati goyon baya da haɗin kai wajen kawo ayyukan ci gaba a masarautun da ake da su guda biyar. To alhamdulillahi wasiƙa ta farko da aka aika kusan amsar da aka bayar ba ta nuna cewa an amince da wannan naci da aka yi ko ba a yi ba. Isa mai girma gwamna ya sake ba da umarni cewa a sake rubutawa mai martaba sarki, sannan mai martaba sarki ya faɗa cewa ya amince ko bai amince ba. To alhamdulillahi mai martaba sarki kuma da gaggawa ya dawo da amsa cewa ya amince ya karɓi wannan naci da aka yi.
To yanzu ya amince kenan.
Eh, haka muka ga takarda a sama ta abin da ya tabbatar ya amince kenan.
To kuma ina batun kotu da aka yi cewa an yi watsi da wannan naɗe-naɗe da aka yi can baya na wa'ancan masarautu?
Kotu ba ta watsi da naɗe-naɗe da aka yi ba. Kotu abin da ta ce akwai hulumi da wa'anda suka kai ƙara suna buƙatar cewa duk wani abin da ya shafi naɗin sababbin ko kuma ƙirƙiro sababbin masarautu kamata ya yi a ce gwamnati ta dakata da shi, wato abinda ake kira in kin injection. Saboda aka suka kai wannan kotu kuma ta ba su wannan dama, kuma wannan wato hukunci da kotu ta yi irin wannan hukuncin na gaggawa a bisa ga doka baya cije kwana bakwai. Saboda haka mai shari'a ya ba da kwana bakwai cewa daga nan zuwa wannan kwana bakwai kada gwamnati ta yi komai da ya shafi wa'annan masarautu da ake magana. kwana bakwai ta zo ta shige aka sake komawa kotu saboda haka wanda suka kai kara suka nemi kotu ta daɗa wa'adin wannan dakatarwa da aka yi na farko. Alƙali kuma ya ga cewa bisa ga doka gwamna yana da dama saboda haka tun da dai wannan ƙara tana nan ta janye wannan dakatarwa da aka yi gwamna aka ba shi dama ya ci gaba da gudanar da harkokin wa'annan masarautu sannan ga shi kuma ita kuma wannan kotu za ta ci gaba da sauraron ƙarar da aka kai har lokacin da za ta yanke hukunci.
To wa'ancan masarautu suna nan suna ayyukansu kenan saɓanin yadda ake ta raɗe-raɗin cewa an soke wa'annan masarautu kenan.
A'a, ba wata gaskiya ba wata doka da ta soke suna nan suna aiki su kamar yadda ya kamata kuma alhamdulillahi abubuwa na tafiya sai kamar yadda ya kamata kuma na tabbatar da cewa Allah da wannan wato amincewa da mai martaba sarki Sani Muhammadu Sarki ya yi shi da ya jagoranci wannan majalisa ta sarakuna na tabbatar zai kawo sauƙin kashe na ce da ake ta yi wato ba wata matsala tsakanin mai girma gwamna da shakka Abdullahi Umar Garduhi da shi kansa mai martaba sarki Sani Muhammadu Sarki.
Aisha Tusule kenan da Muhammad Garba kuma kwamishinan labarai a Kano. Yanzu daga Najeriya bari mu koma kasar Ghana inda wata alkali wadda ta shahara wajen gwagwarmayar tabbatar da nagartar masu shari'a domin irin nauyin da aikin su ke aza musu ta yi ritaya ta bar abun koyi masu yawa. Wakilin sashen Hausa a Ghana Ridwan Abbas yana dauke da karin bayani.
Chief Justice Sophia Akufo ta kasance mai yawan magana akan bukatar maneji ko dai tattalin yadda ake daukan dalibai lauyoyi duk shekara yadda kasar za ta samar da kwararrun lauyoyi su dauka kamatanci na wannan sana'ar.
Those there were what, 30 something lawyers now coming out of the woodwork. Let us be very careful. And those of you lawyers and those of you lecturers who are busy advocating free scale mass admissions into professional law course, mass production of professional lawyers, be careful what you wish for. So long as I have anything to do with it, it won't happen. Because just like you cannot mass produce doctors and surgeons, you must not, Ghana must not have mass produced lawyers imposed on them.
A wannan lokaci lauyoyi 30 da wani abu ake da su yanzu kuma ana samun su ne barkatai ku bar mu yi hankali kuma wasu ku lauyoyi da wasu ku lakcoci da kundi mauta afafatakan diban tarin talibai a kasin din lauya afafatakan diban tarin lauyoyi a sana'ar ta lauya ku yi hankali akan abin da kuke buri muddin dai akwai abin da zan iya yi akan sa hakan ba zai abu ku ba domin kamar yadda be yuwa kurum a ta samar da tarin likitoci kar mu yadda Ghana karta yadda a samar da lauyoyi barkatai. Justice Safaya bata yi kasa a gwiwar ba sai da ta kara da cewar
if you are going to call yourself a lawyer and you're going to put yourself out there for people to put their lives, their properties, their future into your hands, you must be a quality lawyer with integrity who you will even add to the code of conduct higher standards.
In kai zaka kira kanka lauya zaka gabatar da kanka ga jama'a a matsayin lauya jama'a din nan za su azara yukansu da dukiyoyinsu a kanka ashe kenan ya kamata ka zama kwararren lauya mai mutunci wanda zai kara akan abin da ka'idar gudanar da sana'ar ta lauya ke bukata a babban matsayi. Matsayin nan dai na Justice Sophia Akufo a hakika ya sa tarin masu sha'awar zaman lauyoyi a nan kasar kishan jamfama kan su ji jarrabawar zaman lauya din a cikin lokacin nan. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
da Ridwan Abbas da wannan rahoto. Masararo kada a sha'afa ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kamar yadda muka saba kowace ranar Juma'a, za mu bude muku layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku na kashin kanku.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Mun samu kira mu na farko daga Port Harcourt. Wa ke kira?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Oh, suna na Salisu Mai Dabino daga garin Port Harcourt.
Wannan Salisu, menene ra'ayinka?
Ra'ayina shine game da masarautar Kano. To ta kamata manyan mu na arewa wanda suke kiran kansu su da tsaran arewa su haɗu gaba ɗaya, su da tsaran arewa su zauna a zo a gyara masarautar Kano mai rikice-rikicen da ake dinnan mu ba jin daɗin shi muke ba. Duk da kuwa ba za a bar kawai Kanawa ne kawai za su gyara wani abubuwan, a'a dukka jittawan arewa da dukka wani jeti mai kiran shi jittijan arewa ya kamata a tsara wannan al'amari a zo a zauna a yarjejeniya a daina sa siyasa a maganar masarautar nan tamu ta arewa. Babban masarauta da ni ta muke da idan suke takama a arewa, tunda ni ba Kano ba ne, ni ba Kano ne, amma dai ina takama da wannan masarauta 100%. Na kiran yan arewa don Allah don Annabi a zo a shiga wannan abin nan masaraha kan wannan masarauta a daina wasan kwallo da ita.
Mun gode sosai da wannan ra'ayi naka daga Port Harcourt, kuma yanzu bari mu nufi jihar Kebbi. Wa ke kan layi daga Kebbi?
Kuna magana da Rabi'u mai shago Geza Kwabba, wani Allah na mashi Geza daga Lokar Kano.
To Mallam Rabi'u, menene ra'ayinka?
To abin da ra'ayina ni ina da kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari.
No
Allah don Annabi kafin Allah ya kaddara ya sauka shi kokari taimaka ma talakawa su san cewa dai mulkin ya yi alƙawarin da ya cika musu, saboda gaskiya wannan mutane na cikin matsaloli daban-daban wallahi. Eh, abinda ra'ayina kenan shugaban kasa ya kula da talakawa, duk kasarin kudin da ke talakawa da gane komai a ciki.
To mun gode
ka wannan kasarin da ra'ayi don Allah a talaka ya san wani abu da don wani abu a ciki don talaka da gane komai cikin kasarin da ake.
To mun gode da wannan ra'ayi na Kamalan Rabi'u daga jihar Kebbi, kuma bari mu nufi Adamawa. Wa ke kan layi daga Adamawa?
Kana tare da Abdullahi.
To mana Abdullahi, menene ra'ayinka?
Ra'ayina a yau ina kira ga majalisar sarakunan Kano su yi haƙuri su daina irin wannan rikice-rikice da suke. Ni ɗan jihar Kano ne da nake jihar Adama, amma ban yi ba daɗin irin tashin hankulan da suke tadawa tsakaninsu, ba mu jin daɗinsa. Duk haɗa kansu su zauna lafiya a samu shugaban ƙasa. Na gode.
To ma mun gode sosai Mallam Abdullahi daga jihar Adamawa. Kuma yanzu bari mu lula jihar Kaduna. Wa ke kan layi daga Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Wa ke kan layi?
Hajji Aisha Suleiman, barka da dare. Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
Alhaji Musa, menene ra'ayinka?
To alhamdulillahi, mu abinda muke nuna wa mutanen jihar Kano mutane ne masu hankali, ko mutane ne masu tunani, ko mutane masu son ci gaba. Yau idan aka ce inda ake jihar Kano, a yadda duk Najeriya ba wata jihar take da local government guda 44 sai jihar Kano. Yau idan aka ce misali idan ci gaba ya zo an za a iya raba Kano kaso uku ko kaso biyu, shin ba dole a samu wani sarki a wani bangare ba? Waɗannan sarakuna tunda suna nan, kuma ma ai tarihi yake mai mai ta kanshi. Idan muka ɗauka shi wannan sarki Sulusunami da Sulusunai yanzu, ai Aminu Ado Bayero sarkin Bichi shi ya fara mai biyayya a cikin 'ya'yan sarki na Ado Bayero. To saboda me irin wannan abubuwan yazo harka na ci gaba a matsayin mu na Kanawa da muke fatan ci gaba yanzu sarkin ƙara yadda aka baki shin ba zai bada wani mukamai a sarkin raguwar ƙara haka mutumin da aka ba na rano haka wanda aka ba na bicci wannan fa harka na ci gaba ne da haka muna kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari shi gwamnatin Kano ya kamata wannan abu dai a sanyin da ya kamata amma mu a matsayin mu na Kanawa wannan harka na sarakunan nan ci gaba ne muna son sarakunan nan ko muna son ci gaban jihar Kano da haka muna fatan Allah ya tabbatar mana da waɗannan sarakuna namu
amin ya rabbi mal alhaji Musa Ngaro daga jihar Kaduna kuma bari mu koma Kebbi wace kan layi daga Kebbi
ina magana da awalu mai jihar Kaduna
to mal awalu menene ra'ayinka
ra'ayina ta kira ga jihar Muhammadu Buhari Allah ya taimaka
mal awalu kana jin mu to da alamu mun samu matsala da wannan layi masu sauraro har yanzu dai layin mu abu ɗaya yake ku kira ku bayyana mana ra'ayinku na ƙashin kanku akan duk wani al'amari da ke ci muku tuwo a ƙwarya ko kuma wanda ya jibinci ci gaban ƙasa kamar kullun dai lambar da za ku kira to da alamun na Adamawa ya ji abin da nake so in faɗa wake kan layi daga Adamawa
Abdullahi
to Malam Abdullahi menene ra'ayinka
ra'ayina da Allah General Muhammadu Buhari ya taimaka mata talakawan Najeriya ga matsalar tsaro. Saboda yanzu ana ɗaukan mutane barkatai. Kuma ana kira ga shugaban ƙasa a ce da wasu ayyuka da matsalar tsaro yanzu.
To mun gode sosai da wannan ra'ayi naka kuma muna fatan hukumomi da ka miƙa wannan saƙo gare su saƙon zai kai ga kunnen su. Yanzu kuma mun samu kira daga Kwantagora wake kan layi daga Kwantagora
Haji Aisha kira magana da injiniya mai gero muke yi lulu Kwantagora jihar Naija
to barka ka dai injiniya menene ra'ayinka
to ni dai ra'ayina kamar wai maji ana son a gyara
hello injiniya kana to mun samu matsala da wannan layi kuma mun rasa shi har yanzu dai layin mu abu ɗaya yake ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kuma da alamu mun samu kira daga jihar Naija wake kan layi daga Naija
Ibrahim mai wanke hula a garin Maigode a Kimba
to Malam Ibrahim menene ra'ayinka a yau
to ni ra'ayina a bisa ga ainihin shugabanninmu na Najeriya tun daga shugaban ƙasa har zuwa kansila ya kamata duk abin da za su yi kishin ƙasarsu ba wai kishin aljihunsu ko ƴaƴansu ko kuma zai kishin raya wata ƙasa cinta daban ba domin saboda Najeriya Allah hore mana arziki bangare daban-daban masu ilimi ne arziki na ƙasa shi duk akwai shi amma kuma ya kasance su shugabannin mu ba su da kishin gina muna ƙasa da kuma ainihin bunƙasa ainihin tattalin arzikin ƙasa yanda yake kana kama zai sa ƙarfin shi ma ya mora ya ji daɗin abin da ya samu ba don saboda haka shugabannin Najeriya ya kamata su sa kaifin hankali su dawo su daga tunanin da suke yi da wannan tunanin su gina mana ƙasa iya ra'ayina kenan abin da ke
mun gode sosai Malam Ibrahim yanzu daga Niger kuma bari mu tafi jihar Taraba wake kan layi daga Taraba wa alaikum assalam
Sadi Haruna Mada ke Fantaje
Malam Sadi menene ra'ayinka
ra'ayina kan mutane biyu na Niger shugabannin shugaban sannan jihar Taraba da shugaban masu wa kasa hidima na jihar Taraba shekara mu hudu a yankunan Bantaje Jibo Ibbi Shinkai ba mu da dan bautan kasa ko guda daya ba a tura su da sunan ba tsaro kuma mu ne masu zaman lafiya an hana mu shekara hudu haka yan sanda babu a Bantaje babu a Biginin Doruwa babu a Jibo gabaki danci an hana mu kwata-kwata ba mu san mu magana mun kai kara har sai ya ga shan ba hali ba mun sanda yanzu girman Bantaje dan sanda kwaya biyu ne Jibo kwaya daya Gindin Doro kwaya daya Shedi daya Mahanga daya wannan duk gabaki yan sanda an tara su cikin kokari in ga gamsu in da mu ne tashi ko an buge wani a mota su zo su samu kudi su koma
to mun gode da wannan ra'ayi naka da kuma kiran Sadi daga jihar Taraba zamu dakatar da daukar wayoyinku a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sake ba ku dama masararo har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon mu anan na cewa karfe 5 saura minti 6 ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
kasar Kamaru tana fuskantar matsaloli da shugaban kungiyar kwallon kafa na nahiyar Afirka Ahmad Ahmad a yayin da aka yi wa kasar ta Kamaru alƙawarin cewar za ta hada gasancin kofin kwallon kafa na nahiyar Afirka a shekarar 2021 amma shugabannin suna yi wa kasar ta Kamaru barazana cewar muddin dai idan har kasar tana yin nawa wajen gina filayen kwallon kafa to za su iya mika wa kasar Algeria wannan ne yasa na tambayi masanin sha'anin kwallon kafa coach Sulemani ko kasar ta Kamaru tana hobasa wajen ganin cewa ta kammala gine-ginen filayen wasannin kuwa
inda zan ya fada akan wasan kofin Afrika na 2020 da 2021 wanda Kamaru take niyan hadawa ake gani kuma kaman ba za ta kai ba kaman za su sake fadawa to abinda zamu ya fada ina nina da hange guda biyu na farko shine abinda ya kawo jinkiri da aka kwace anunsu a wannan lokaci shine kaman su filayen wasan da ake da ba kammala ba a wannan lokacin amma kaga yanzu an samu ci gaba da yawa akan filayen da ake ginawa kaman ka dauki birnin Duwala shi babban wannan filin da an kammala ma a nan Japoma in ka dauki ma shi ma Stade Onispo kaga an kammala to in ka dauki kaman birnin Garwa da su Bafusam su ma an kammala wayannan su filayen din sauran abin da ya sauro ba yawa kaman kamun wannan lokacin wasan zaga masu to babban alubalen da ake samu na filaye shine a garin Yaounde wannan babban shi filin wanda yake daukan sunan shugaban kasa Paul Biya wanda har yanzu an samu jinkiri da yawa akan kammala shi saboda wannan ne mutane suke gani kaman za sake kwacewa a hannun Kamaru a ni kan na da hange guda biyu na farkon hangen shine wannan filin din an samu ma ci gaba don me yasa nace an samu ci gaba ka san shi filin an ba wa kaman wannan masana'antan wanda ake kiranta Piccini na kasan Italy su aka ba wannan ginin wannan filin din to da aka gaba su kammala a wannan lokacin da ake so ba yanzu gwamnatin Kamaru ta kwace a gurin su ta ba wa Majil wanda su kuma a kasan Canada ne su suka gina wannan filin da na Duwala wanda ake kiran shi Stade Onispo
Mama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
Sagai da Muhammad Awal Garba da takarda da labarun wasanni yanzu kafin mu karkare shirin ga Madina ta dawo da labarai a takaice Majalisar Dinkin Duniya ta buƙaci dala miliyan 34 domin samar da agaji a cikin watanni hudu masu zuwa don ceto mutum akalla 250 a kasar Lesotho waɗanda ke fama da rashin kayan abinci Lesotho dai wata karamar ƙasa ce marar gaban ruwa wadda ke iyaka da wato ƙasar Afrika ta Kudu. Yan takarar shugaban ƙasar Amurka bakwai da ke kan gaba a jam'iyyar Democrats sun tafka muhawara da daren jiya Alhamis tare da caccakar shugaba Donald Trump da aka tsige waɗanda suka bayyana a matsayin shugaba mafi rashin da'a a tarihin ƙasar Amurka. Akwai buƙatar mu dawo da martabar ofishin shugaban ƙasa in ji tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden shi kuwa Senator Bernie Sanders wanda shine na biyu a bayan Biden a ƙuri'un ra'ayoyin jama'a da dama ya kira Trump tataccen makaryaci wanda ya ci amanar Amurka. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce rashin tsaro da kuma rashin iya kaiwa ga wasu yankunan jamhuriyar demokradiyyar Congo su ne manyan matsalolin da ke ƙara kawo cikas ga yunkurin daƙile cutar Ebola a ƙasar. Da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai gobe kuma idan Allah ya kai mu ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da abin ya huce wanda Grace Alheri Abdi ke gabatarwa. Yanzu a madadin Madina Dahiru mai shanu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Levis Gresham da ta hada ta kuma bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci Tony Pollack ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kwana lafiya.